الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 17 ga ramadan hijira ta 1444 ya dace da 8 ga watan 4 shekara ta 2023 zamu karasa suratul ahzab a yau insha Allah daga aya ta 69 wannan darasi yana dauke da bayani akan cutarwa ga annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki yace
ya ayyuhalladhina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha
ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la takunu kalladina azaw Musa kada ku zama kamar wadanda suka cuci annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi Allah ya wanke shi daga abin da suka fada wa kana inda Allahi wajiha kuma annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah idan aka ce alwajihu mai matsayi wannan kalmar ta zo game da annabi Isa shi ma Allah madaukaki ya tabbatar da wannan kalma akan annabi Isa a suratu Ali Imran wajihan fid dunya wal akhirah idan Allah ya ce ma bawansa alwajihu yana nufin العظيم القدر الرفيع المنزله النبي موسى يا kasance mai babban matsayi kimarsa tana da girma a wajen Allah to wannan shi yake nuna annabi Musa babban manzo ne annabi Musa babban manzo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari alal ijmal ya ba mu labari a dunkule akan cewar banu Isra'ila azaw Musa alaihi salam sun cuci annabi Musa alaihi salam me yasa aka ce a dunkule lam yubayyin ala nahwi min at-tafsil Allah bai bayyana mana daki daki ga irin cutarwan da banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa alaihi salam ba يعني نوع من التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته يا يا تشوتتك يا يا حقيقن تشوتتك الله بي فدا با amma dai kaga wannan ayat ta nuna lalle banu Isra'ila sun cuci annabi Musa kuma Allah yana cewa mabiyan annabi Muhammad ya ku wadanda kuka yi imani da Allah kada ku zama kamar banu Isra'ila kada kuma ku cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa alaihi salam to sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ita wannan ayar ta bayyana irin cutar da banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa alaihi salam ba amma an samu labari daga bakin manzon Allah an samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana hadha almujmal wa fassalahu wannan bayani da Allah ya dunkula shi annabi Muhammad ya warware annabi ya ba mu labari dama aikin manzon Allah kenan Allah ya saukar da alqur'ani dan annabi Muhammad ya rika bayani to bayanin annabi yana sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya باب طوفان من السيل حديثنا 3223 da kuma kitabul gusli yana babu manikta sala uriyanan wahdahu fil khalwa hadisin 278 kuma yana sahihu muslim babun min fada'il musa alayhi salam hadisin 339 shi labarin nan ya samu riwaya na hadisai daban-daban baya ga cewar hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma yana sunan tirmizi al musnadul imam ahmad littafin hadisi masu yawan gaske haka nan kitabul musannafati kamar kitabul musannaf na al hafiz abdur razzaq da littafin tafsiri kusan duk wani littafin tafsiri in ka duba zaka ga malaman tafsiri suna aje hadisi a gargashin fassarar wannan aya annabi ya fassara wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da labari dangane da abin da Allah yake gaya mana cewa banu isra'ila sun cuci annabi musa alaihi salam wannan ya zo ta riwayar abu huraira wadanda suka ruwaito hadisin ba wai abu huraira bane kadai akwai abdullah ibn abbas akwai anas ibn malik kaga kenan sahabbai da suka bada labarin ba mutum ɗaya bane to amma ba shakka labarin da abu huraira ya bayar shi yafi inganci saboda haka yasa da aka ga malamai sun fi rinjayar da wannan labari a littafin hadisi musamman ne da yake hadisin abu huraira muttafaqun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kuma lafuzan sun kusan su zama iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa inna musa alaihi salam annabi ya ce shi annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi kaga kenan ba wai sahabbai bane kadai shi kansa annabi idan zai bada labarin annabawa idan ya kira sunan annabi sai ya gabatar da sallamarsa gare shi karka dauka wai sahabbai ne suke yin haka a'a shi kansa manzon allah haka yake ya ce inna musa sai ce alaihi salam kuma babu laifi don ka ce alaihi salatu wassalam saboda salati ga kowane annabi daidai yake da salati ga annabi muhammad manzon allah ya ce inna musa alaihi salam lallai annabi musa kana rajulan hayyan sittiran mutum ne mai kunya mai sanya rufa jikinsa annabi musa alaihi salam ya samu wannan shaida daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce annabi musa rajulan hayyan satiran ma yura min jildihi shay'un da annabi ya ce mutum ne mai rufa jikinsa shi annabi musa manzon allah yake ba da labarinsa to sai manzon allah ya nuna mana cewar tsarin annabi musa daban ne da na kowane dan adam saboda shi annabi musa kaga baya ga cewar manzon allah ya ce mar satiran mutum ne mai son sutura amma duk da haka sai annabi ya bayyana ya ce ma yura min jildihi shay'un ba a iya ganin wani abu na fatar annabi musa wato duk wanda kake tsammanin yana da kunya a duniya a bayan annabi musa alaihi salam ne annabi musa mutum ne mai tsananin kunya kuma don haka ya sa mutum ne wanda baya son dan adam ya ga al'aurarsa baya so saboda haka annabi musa bai sa kaya daya in ya sa wannan ya dora wannan akan wancan ya dora bayan da za a yi kaga jikin annabi musa to wannan shike nuna kamala shike nuna kamalarsa yana nuna babban mutum ne shi yasa a ƙarshen ayin Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha na Musa yana da daraja a wajen Allah to shi ne Ibn Hajar ya ce wannan yana nuna cewar shi annabi Musa alaihi salam wannan ɗabi'arsa ce ba wai shari'ar Allah ne ta sa shi ya zama mai tsananin kunya din nan ba ka san akwai kunya ta ɗabi'a Allah madaukaki yakan dora mutum akan kyakkyawan hali ta annabi Musa alaihi salam yana cikin mutanen da Allah ya dora su akan irin wannan hali mutum ne mai kunya saboda haka in ya tashi sa kaya yana sa kayan da yawa baya son a ga fatar jikinsa manzon Allah ya ce fa azahu man azahu min bani isra'il dalilin wannan kunya ta annabi Musa a dalilin yawan suturar da annabi Musa yake sawa sai aka samu dama aka samu kafa da mai iya cutar da shi ya cutar da shi wato sai aka samu wata damar da makiyansa za su yi amfani da ita su yayata labari mara kyau akan shi shi yasa annabi ya ce fa azahu man azahu wanda ya cuce annabi Musa sai ya cuce shi a dalilin wannan hali na annabi Musa alaihi salam faƙalu saboda haka suke ta yayatawa ma yastatiru hadha at-tasattura illa min aibin bi jildihi shi annabi Musa ai ba abin da yasa yake rufe jikinsa dinnan yasa tufafi wannan akan wannan ya rufe ba mai iya ganin jikinshi ai abin da yasa yake haka saboda yana da wani aibu ne a fatar jikinsa yana da wani aibu a fatar jikinsa baya son mutane su gani shi yasa yake boyewa imma barasun ko dai yana da baras cutar baras a fatar jikinsa saboda haka yasa yake rufewa baya son mutane su gani wa imma udura koko yana da ciwon gwaiwa shine kumburin maraina don haka sai annabi Musa ya sa riga ya rufe ba mai ganin al'aurarsa saboda yana da wannan aibu idan aka ce udura ana nufin nafkhatun fil khusiya cutar da take sa wato marainan namiji su girma to suka ce annabi Musa yana da irin wannan cuta suka ce wa imma afatun ko dai a samu akwai wata mummunan cuta a tare da shi amma lallai akwai dalilin da yasa annabi Musa yake rufe jikinsa baya son mutane su ga fatar jikinshi to wannan maganar da suka yi suke yayatawa kai za ka ɗauka magana ƙarama ce babba ce domin me ta dalilinta mutane za su ƙi yarda da gaskiyar annabi Musa alaihi salam saboda me saboda su manzannin Allah maɗaukaki yana musu kariya daga munanan cututtuka Allah yana ba su wannan kariyan kuma haka ne saboda haka suke yayata wannan idan annabi Musa ya zo ya wa'azi sai ce a kai haba mutumin da yake da wannan ciwo yaushe zai zama dan sakon Allah annabi ya ce wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu Allah ya yi nufin ya wanke annabi Musa da Allah ya yi nufin wanke annabi Musa to sai Allah ya tsara wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu annabi Musa ya kebe a rafi shi kadai to shine Ibn Hajar ya ce kaga wannan kebewar da annabi Musa ya yi na wanka shi kadai saboda wancan halitta da Allah ya dora shi a kai ne na kunya halittarsa ta kunya baya son dan adam ya ga jikin shi to su kuma banu Isra'il sukan yi tsirara su haɗu a rafi suna wankansu tare bi mahdarin minhum ya'ni kana ja'izan fi shar'i Ibn Hajar ya ce a shari'ar su wannan ba laifi ba ne domin karka ɗauka duk abin da aka haramta shi a yau a zamanin dama haram ne a ba duka ba ne akwai abin da yanzu haram ne amma a zamanin da halal ne a yanzu mu gare mu halal ne amma a zamanin da wannan abin ba haram ba ne halal ne a zamanin wani annabi to Allah yana shar'anta abin da ya so ba lallai ba ne ya zama abin da kake tunanin bai kamata ba a yanzu a wancan zamanin wannan tunanin baya cikin kwakwalwar mutane kai yanzu za ka ga ya za a ce maza da mata su haɗu a rafi ana wanka wannan ai abin kunya ne to a zamanin yanzu ne saboda karantarwar manzon Allah ya kyamace haka shi yasa tunaninka ma ya ginu akan haka baka ganin abu ne mai kyau mara kyau. Saboda haka shi Annabi Musa alaihi salam a wancan zamani wannan ba laifi bane. Ibn Hajar ce inna maktasala Musa wahdahu istihya'an, abinda yasa Annabi Musa ya kebe yayi wanka shi kadai ba domin Allah ya hana bane a wancan lokacin. Saboda me? Saboda kunya, halittar wannan halitta ta kunya da take tare da shi. Kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya gina halittar annabawa gaba ɗayansu akan kamala, saboda haka duk abin da ya zama ba kamala bane to koda a shari'ar su din halal ne, shi annabin da aka samu Allah ya tsarkake shi. To kaga a zamanin Annabi Musa alaihi salam wannan abin ba haram bane, maza da mata su haɗu a rafi ayi tsirara, amma a zamanin Annabi Muhammad haramun ne babu shakka. Domin akwai ranar da manzon Allah ya ga wani mutum yana wanka shi kadai a tsakar gida, manzon Allah ya hau minbari ya kama huduba. Don haka wannan haramun ne a sunnar manzon Allah, maza da mata su yi wanka, ko namiji ya rika wanka ma inda za a gan shi, wannan ba yi da kyau. To lokacin da Annabi Musa ya kebe, in ji manzon Allah, fa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu, Annabi Musa ya kebe shi kadai, su banu Isra'ila suna can a gefe a rafi. Fa wada'a thiyabahu ala hajarin, ya tube tufafinsa kaf ya dora akan dutse, sun magtasala sannan yayi wanka. To me yake nuna maka? Daidai wannan gaba tana nuna maka Annabi Musa ya yi tsirara kafin yayi wanka. Ashe wanka dan ka yi tsiraici kafin ka yi wanka, wannan ba laifi ba ne. Saboda haka ya sa al-Imam Bukhari ya ɗauko wannan labarin na Annabi Musa ya saka ya masa babi, yana ƙarƙashin kitabul gusli, ya masa babi manigta sala uriyanan, sunan babin kenan da al-Imam Bukhari ya yi. Wato kamar yana cewa ina hukuncin mutumin da ya yi wanka tsirara, sai al-Imam Bukhari ya kawo labarin Annabi Musa. Wa ya ba da labarin Annabi Musa? Annabi Muhammad. Inda a ce akwai wani abu mara kyau a cikin labarin Annabi zai ce to ban da wannan, amma Annabi Muhammad bai hana ba. Wannan shi ya nuna cewar ka tube tsirara idan za ka yi wanka ba laifi ba ne. Don mutum ya yi tsirara kafin ya yi wanka ba laifi ba ne. Shi ne Ibn Hajar cewa alaihi bawwabal musannifu fil gusli. Saboda haka yasa Imam Bukhari musamman ya yi babi don ya yi magana akan haka. Falamma faraga, manzon Allah ya ce a lokacin da Annabi Musa ya gama wanka, aqbala ila thiyabihi, sai ya doshi tufafinsa, li akudha, saboda ya ɗauka. Shi kaga tufafin suna gefe can saboda kar ruwa ya bata su. Da Annabi Musa ya gama wanka sai ya doshi inda tufafin yake. Wa innal hajara ada bi thawbihi, dutse kawai sai ya ruga da tufafin Annabi Musa alaihi salam, dutse yana gudu. Fa akhadha Musa asahu, Annabi Musa sai ya wawuro sandansa. Fa talaba al hajara, yana bin dutsen yana cewa thawbi ya hajaru, tufafi na ya kai dutse, tsaya ka ban tufafi. Inji Annabi Musa, kaga shi Annabi Musa baya mamaki Allah yana iya sa dutse yayi hakan, a shi wannan ba abin mamaki bane, amma ya bashi kayan shi baya mamakin gudun dutsen, ba wai gudun dutsen bane ya bashi mamaki, saboda baya mamaki ikon Allah, amma yana bashi umarni ya bashi kayan sa. Hattantaha ila mala'in min bani Isra'il, don haka yasa a farkon labarin Annabi Muhammad ya ce Allah ya yi nufi ya wanke Annabi Musa. Kaga tunda Allah ne ya yi nufi, a dutsen nan zai iya gudu, inda Allah bai yi nufi ba dutsen ba zai iya gudu ba. Wannan dutse bai tsaya ba sai a tsakiyar jama'ar Banu Isra'ila, a inda Banu Isra'ila suka taru suna wanka. Fara'auhu uriyanan, manzon Allah yace sun ganshi tsirara to sai annabi yace ahsanan nasi khalqan a dun mutane babu wanda ya kai shi kan halitta da sun dauka saboda aibu ne a saboda kunyar da Allah ya halice shi da ita to shine sai a ƙarshe manzon Allah yace wa abra'ahu mimma kanu yaqulun Allah ya barrantar da annabi Musa daga abin da banu Isra'ila suke faɗa akan shi to wannan shine ainihin dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma wannan dutse ya gudu da tufafin annabi Musa alaihi salam wa qala annabi yace wa qamal hajar a lokacin da dutsen ya tsaya dama annabi Musa ya taho da sanda ai to annabi Musa bai kyale shi ba fa akaza saubahu sai da ya fara dauke tufafin tukuna ya dauki tufafin wala bisahu ya saka dan kare fara dukan dutse ya sake gudu saboda ka sai da ya dauki tufafin sai ya sa to wa tafika bil hajri darban bi asab ya dinga dukan wannan dutsen da sandan shi annabi Musa kaga annabi Musa ya gane tunda zai iya gudu zai ji zafi ai shine sai manzon Allah ya ce fa wallahi na rantse da Allah inna bil hajari lanadaban sai da wannan dutse yayi tabo jikinsa yanda ka san mutum idan an dake shi jikin yayi tabo dutsen nan sai da jikinsa yayi tabo bugun annabi Musa ashe bugun manzanni yana da yawa yana da karfi annabi ya ce min asari asa saboda tasirin sandar annabi Musa kuma annabi Musa bai bar shi ba sai da ya dake shi bi sitti darabatin wannan ita ce riwaya mafi inganci sai da ya masa bugu shida sau shida annabi Musa yana dukan wannan dutsen to lokacin da annabi Musa dutsen nan ya tsaya a tsakiyar banu Isra'il faqala sai suna cewa qatalallahu al-affakina Allah ka tsine wa makareta Allah ka tsine wa makareta duk wanda ya ga annabi Musa ya ce ashe waɗannan mutane tsinanu ne wa kanat bara'atuhu sai ya zama dalilin barrantar annabi Musa alaihi salam fadalika shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kal ladina azaw Musa kada ku kasance kamar waɗancan da suka cuci annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa daga abin da suka faɗa wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan labari ba wai al-Imam Bukhari kada ya kawo ba kamar yadda muka ce labarin nan ya samu riwayar Anas bin Malik da kuma Abdullah bin Abbas riwayar ta samu hadisin Abu Huraira da hadisin Anas bin Malik da kuma hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kara yarda gare su gaba daya to wannan labari gashi dai hadisi ne mai inganci wanda ya dalilta fa hadisi daban-daban kuma a tsawon tarihi ba a taba samu wani malami da ya ce ƙarya ne ba ba a taba samu ba saboda hadisi ne mai isnadi kuma ingantacce amma duk da haka an samu su makiya Allah waɗanda suke sukan wannan hadisin akwai makiya Allah da suke sukan wannan hadisi saboda haka suna kawo maganganu daban-daban dan me za a ce annabin Allah ya yi tsiraici wasu sun gani ai labarin ya taho da ma'anarsa a haɗe ai manzon Allah ya faɗa ya ce Allah ya so ya wanke annabi Musa idan ku Allah zai wanke annabi Musa wanda ake cewa yana da aibu ga al'aurarsa ta ya za a yi a wanke shi dole sai an nuna al'aurar duniya ta gani idan ba a nuna ba me zai faru za a ƙaryata manzanci annabi Musa so kaga an kawo gaba ta larura wanda ta sa babu makawa wannan shi ne kadai wannan ita ce kadai hanya da za a iya wanke annabi Musa alaihi salam shi saboda haka yasa Allah ya yi kuma in ka lura a wancan lokacin ma da Allah ya yi hakan ganin al'auran wani ba haram ba ne ai abinda manzon Allah ya faɗa mana kenan dan kaga al'auran wani wannan ba laifi ba ne a wancan zamani me yasa annabi Musa yake warewa ba wai Allah ya hana bane wannan dabi'ar da Allah ya halice shi da ita na kunya cewa abinda suke yin abin kunya ne amma dai ba haram bane kaga sai da aka zo zamanin annabi Muhammad sai ya tabbata wannan abin da suke aikatawa haramun ne to dan haka aka samu wadanda suke sukan wannan hadisi nayi magana akan wannan hadisin a darasin 40 na hadisi da muke sharhi akan hadisi na 20 kuma akwai wani littafi muhimmi wanda wani malami ya rubuta ana ce mai dalalatu munkiril hadith munkiris sunna dalalatu munkiris sunna malamin ya rasu amma littafin sai yana da kima kwarai shine Sheikh Taha bin Dusuki ana ce masa Al-Habashi shafi na 386 wannan malamin yace wa zalika li anna al-anbiya wa ar-rusula humul qadatu fi umamihim manzanni da annabawa sune jagorori ga al'ummomin su والزعماء بين أقوامهم وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون القائد أو الزعيم مخالطا لأفراد أمته قريبا منهم النبي الله شغباني جاغوراني أبن مساليني تصبب داك يا كما تأتي دكسا إلينا متاني سكي تارو وأن النبي يكسن تينا تاردسو ولو أصيب أحد الأنبياء بمرض كالبرصي وهو مرض مؤد ينتقل من جلد الى جلد بالمماسه اذا aka ce annabi Musa yana da wannan ciwo na albaras ciwon albaras ciwo ne da yake iya kama mutane yana kaura daga jikin wannan ya koma wannan to saboda haka da suka ce annabi Musa yana da wannan ciwo kaga ya nuna kenan annabi Musa ba zai rika hulda da mutane ba domin me zai harbe su da wannan ciwo to kaga an samu gaban shubha kuma shubhar ta yi karfi babu shakka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kariya ga annabi Musa alaihi salam sannan idan ka dubi yanda labarin ya taho annabi Musa ya dake wannan dutse nan ma makiya Allah suke cewa to annabin Allah kuma ya zai dake dutse dutse mai laifin sa kaga nan ma shubha ce ta yanda za a doki hankalin mutane akan hadisin ba gaskiya bane dan mai annabi Musa zai dake dutse to babu shakka dan annabi Musa yayi umarni ko yayi wani abu ga dutse wannan bai zama sabo ba duka manzannin Allah wannan yana iya faruwa da su akwai misali da annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake Madina da shi da sayyidina Abubakar da Umar da Usman Allah ya kara musu yarda akwai ranar da suka haudu kan dutsen Uhud farajafa bihim sai aka yi girgizan kasa ana girgizan kasa fa qala sai annabi ya ce usbud uhudun manzon Allah ya ce usbud uhudun ya kai uhudu ka tsaya annabi yake umarni ga uhudu ya kai dutsen uhudu ka tsaya cik in ce fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidani waɗanda suke kanka ba ƙananan mutane ba ne in ji manzon Allah ya ce daga annabin Allah sai siddiƙi sai shahidai guda biyu don haka ba ka da dalilin da zai sa ka muka yi motsi manzon Allah yana faɗa dutsen Uhudu sai ya tsaya cik babu sauran girgiza to abinda annabi ya yi da abinda annabi Musa ya yi kusan ɗaya ne annabi Musa yana umarni ga dutse kai dutse tsaya nan ma annabi Muhammad yana umarni ga dutse kai dutse ka tsaya ka daina rawa abinda ya bambanta su shi annabi Musa ya dake dutsen shi kuma manzon Allah bai dukan ba amma dai ya gwada cewa abinda suka aikata kusan ɗaya ne wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitabu fada'il as-sahaba yana inda al-imam al-bukhari yayi babi inda annabi yake cewa law kuntum muttakhidan khalilan yana nuna darajar sayyiduna abubakar saboda annabi ya ce waɗanda suke kanka daga annabi sai siddiƙi kaga annabi ya tabbatar da sayyiduna abubakar siddiƙun ne waɗanda suke kanka daga annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu kaga sayyidina Umar shahidi ne sayyidina Usman ma shahidi ne Allah ya kara musu yarda akwai hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara musu yarda yace annabi ya dade yana bada labari lokacin yana garin Madina yana cewa inni la'arifu hajaran bi makka manzon Allah yana gaya masa sahabbai wato tun kafin Allah ya ba mu annabi manzanci tun kafin annabi ya zama manzo idan yana tafiya a bayan gari ne a makka idan annabi ya zo wucewa sai wannan dutsen ya ce assalamu alayka ya nabiyullah wannan dutsen sai ya yi sallama ga annabi muhammad annabi bai zama manzo ba amma in ya zo wucewa sai ya ji sallamar dutse kaga wannan yana nuna maka kai ne kake ganin kamar duwatsu ba su da rai suna da rai kuma suna da hankali irin nasu da kuma tsarin rayuwa irin nasu manzannin Allah sun sani saboda haka yasa suke bada umarni kuma kaga a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari dutse yana mai sallama to ai wannan ba ma sabo bane ba shakka ya dade akwai misalansa da yawa a rayuwar manzon Allah shine annabi yake cewa kana yusallimu alayya qabla an ubasa akwai dutse a garin makka wanda yake min sallama tun Allah bai bani manzanci ba wannan daga kansa annabi yake ya fara tunanin akwai wani al'amari tare da shi wanda shi bai gane kansa ba dutse yana magana yana ji shine sai manzo Allah ya ce inni la'arifuhu al'ana a yanzu haka na san inda dutsen yake manzo Allah bai manta wannan dutsen ba wannan hadisin yana sahihu muslim yana bayani game da babu fadli nasabin nabi sai al-imam muslim ya hada da wannan dalili yace taslimil hajari alayhi qabla an-nubuwa dutse yayi sallama ga annabi muhammad kafin Allah ya bashi annabci babin kenan shine hadisi na 2277 saboda haka yasa in ka dubi tarihin manzon Allah zaka gane cewar annabawa akwai irin kyautar da Allah ya musu wannan kyauta ya takaita gare su banda su babu mai samun irin shi al-imam an-nawawi da yake sharhin hadisin labarin annabi Musa sharhu sahihi muslim a juz'i na biyu shafin 899 al-imam an-nawawi yace ya juzu an yakuna arada Musa bi darbil hajari izhara mu'jizatin li qaumihi shi kuma al-imam an-nawawi yace to malamai kowa da irin fahimtar sa game da abinda annabi Musa yayi kuma ba abin mamaki bane abinda yasa annabi Musa yayi da kiwon nan dutsen ba wai saboda ya ji haushin abinda dutsen yayi bane a'a ya daki dutsen dan ya kara gwada ma banu Isra'ila mu'jizar Allah yana so ya gwada musu mu'jiza liqaumihi bi athari darbi fil hajari tunda dukan da yama wannan dutsen sai da ya bar alama ya bar tabo yahtamilu annahu uhiya ilayhi an yadribahu li idharin mu'jiza ba mamaki Allah ne yace Musa ka daki dutsen don su ƙara gane cewa kai ba wai mutum kawai bane annabin Allah ne saboda haka sai annabi Musa ya daki wannan dutse sai ga alamomi jikin dutse wannan sai ya ƙara ƙarfafa musu imani da annabi Musa alaihi salam kuma wannan yana cikin bayanin Ibn Hajar da ya zo a Fathul Bari Ibn Hajar yana cewa babu shakka abin da ya sa annabi Musa ya daki wannan dutse saboda ya nuna mu'jiza ne ga banu Isra'il yana Fathul Bari mujallal na 6 shafin 305 Ibn Hajar ya ce ƙarƙashin wannan labari ya ce na ɗaya innal anbiya'a fi khalqihim wa khuluqihim ala gayatil kamali wajibi ne musulmi ya sani su annabawa daga halittarsu zuwa ga halayensu Allah madaukaki ya yi su ne akan makura idan aka ce an halicci annabi to halittar annabi ta kai ƙarshe. Babu wani ɗan adam da halittarsa take samun albarka irin ta wannan annabi. Misali, ba za a taɓa samun ɗan adam wanda halittar jikinsa ya samu albarka irin na manzon Allah ba. Wato shi ne, idan Allah zai halicci annabawa, to yana halittarsu ne alal kamali, gayatil kamali, ba ma kamala ba, makura. Don haka idan aka ce ga annabi, to kar ma ka yi tunani akwai wanda zai fi annabin nan lafiya, babu shi. Saboda duk irin kyautar da ake ma ɗan adam ta jikinsa, to Allah zai ba mu wannan annabin. Haka kuma duk irin kyauta da za a yi ma ɗan adam ta kyan hali, to Allah zai ba mu wannan annabi. Saboda haka yasa annabawa sun kai makura ta wajen kyan halitta da kyan hali. Abubuwa guda biyu din nan Allah bai rage ba. Me yasa? Saboda ai za ka ɗauka, to idan aka turo annabi mummuna, a ce ta wannan ma Allah da ya turo shi bai so a yadda da shi ba, wannan abu mummuna, wanda ma ai saboda muninsa ba zai karɓa. To sai Allah ya aiko annabi kyakkyawa kuma lafiyayye. Saboda me? Idan an tashi a lahira kar ka samu uzuri. Idan Allah ya ce don me baka bi annabin nan ba, sai ka ce ai to annabi mummuna, ni na ɗauka ai annabawa ya kamata su zama kyawawa. To sai Allah ya aiko kyakkyawan, kaga ya datse uzurinka, baka da hanzarin da zaka gabatar ma Allah. Wannan yasa miyagu suka yi amfani da wannan dama saboda su hana mutane gaskanta annabi Musa alaihi salam. Na ɗaya kenan. Na biyu, man nasaba nabiyyan min al-anbiya ila naqsin fi khilqatihi faqad azahu. Duk wanda ya danganta wani annabi da cewar yana da naƙasa ta halittarsa ba ma ta halinsa ba, ya ce annabi kaza yana da naƙasa ta halittarsa, faqad azahu, ya cuci wannan annabin. Shi yasa Allah ya ce mu musulmai kar mu cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa. Kaga ai ba dukansa suka yi ba. Me suka yi? Magana ce ta baki, ai annabi Musa yana da cutar kaza da kaza, maganganu marasa kyau. Amma duk da haka sai Allah ya ce sun cuci annabi Musa. A ƙa'ida ta musulunci, yukhsha ala fa'iluhul kufra, yukhsha ala fa'iluhul kufru, duk mutumin da ya aibanta wani annabi. Ibn Hajar ya ce to ana tsammani wannan mutumin fa yayi ridda. Me yasa aka ce ana tsammani? Saboda akwai sabubba da ake la'akari da su kafin a hukunta ridda ga musulmi. Ba mamaki mutum ya faɗa ne a halin jahilci ko kuma yana da wani uzuri na daban. Amma dai abin da za mu kiyaye shi ne kar mu danganta na ƙasar halitta ga annabin Allah, kar kuma mu danganta na ƙasar hali halaye ga annabin Allah. Kowannensu sababi ne na ridda. Allah ka tsare mu. Ibn Hajar ya ce na uku, fihi mu'jizatun zahira li Musa. Wannan abin da ya auku sai ya tabbata mu'jiza ce a fili karara ga annabi Musa alaihi salam. Wa anna al-adamiyya yaglibu alaihi tiba'ul bashar. Dan me annabi Musa yake dukan dutse? Sai Ibn Hajar ya ce ai annabawa mutane ne. Tunda mutane ne, ɗabi'a ta ɗan adam takan rinjaye kowanne. Saboda haka zaka ji an ce ai mun ga fuskar manzon Allah ta murtuke, kaga annabi yayi fushi kenan, kaga an tunzura shi har sai da ta kai ga aka ga fushin ya fito daga fuskarsa. Akan ce mun ga annabi yayi murmushi har ma dai an ga cikin bakinsa. To wannan yana nuna maka annabawa mutane ne, kuma halitta ta ɗan adam takan rinjaye annabin Allah. Don haka yasa don an ce annabi Musa ya ɗauki sanda yana dukan dutse, wannan ba abin mamaki ba ne, saboda ransa ya ɓaci. Kuma lallai dutsen abin da ya aikata shi a wajen annabi Musa ba daidai ba ne. Wa yuhtamalu annahu arada bayana mu'jizatin ukhra liqaumihi bi tasiri ad-darbi. Wanda shi ne Ibn Hajar ya rinjaye da wannan akan cewar annabi Musa ya daki wannan dutsen ne saboda ya nuna mu'jizar Allah a tare da shi. Wannan ma ya zama wata hanya ce na ƙarfafa imanin banu Isra'ila. Sai ya ce wa ja'ala Allahu ta'ala al-afiyata lahum ala man azahu. Abu na hudu, Allah ya saka ma annabawa waraka da kuma lafiya, saboda ka duk wanda yayi adawa da annabin Allah to shi yake jin kunya, duk wanda ya kiyaya da annabin Allah shi ne yake jin kunya. Saboda ka su annabawa suna da hakuri, min sabri alal juhali. Me yake nuna maka suna da hakuri? Annabi Musa yayi hakuri akan wannan kage da aka yi ta mishi, wannan kage da aka masa ana ta yaya ta labari mara kyau, annabi sai yayi hakuri. Wannan sai ya nuna cewa annabawa suna hakuri akan jahilci, wa ihtimali adahu. Idan aka samu jahilai sun yi wani aiki mara kyau ga annabin Allah, zaka samu annabi yayi hakuri, ya daure komai tsanani. Saboda haka da aka zo yakin Uhud, ai kaga wahashi ya kashe Hamza baffan annabi Muhammad, baffan annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud. Amma daga baya wahashi ba ya musulunta ba, yana musulunta manzon Allah ya ce an gama ta ije ka ci gaba da addini, kamar bai taba shi ba. Abu nabiyar ja'ala Allah ta'ala al-afiyata lahum ala man azahum. Kuma wannan ba shi ne karo na farko da banu Isra'ila suke cutar da annabi Musa ba. Ibn Hajar ya ba da misali da labarin da aka samu. Wannan labarin ya ce bi isnadin hasanin, isnadin sa yana da kyau, isnadin hadisin yana da kyau. Riwayar Ahmad bin Mani'in yana littafin al-musnadinsa, riwayar Sayyiduna Ali bin Abi Talib, hadisin Sayyiduna Ali. سيدنا علي يقول إن الآية المذكورة نزل في طعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارون. وأن آية دمك كارنتا أقول لابارن ديتهوكما وأن سيدنا علي يقول بياني يقول أصلي أبند بني إسرائيل سكينة شوتر النبي موسى عليه السلام قمد النبي هارون لي. لأنه توجه معه إلى زيارة annabi Haruna, wan annabi Musa ne alaihi wassalam, tunda wansa ne, sai suka hada kai suka ce za su tafi ziyaran yan uwansu a wani gari. To suka tafi wannan ziyara, Ibn Hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau, wannan yana cikin Fathul Bari, zaka ganshi a mujallal na 6 shafin 438. Da suka tafi wannan ziyara, sai rashin lafiya ya samu Haruna alaihi wassalam. Wannan rashin lafiya ashe ajali ne, saboda haka sai annabi Haruna ya rasu. Famata Harun, da annabi Haruna ya rasu, dama sunnar annabawa ita ce dama a gaggauta jana'iza. Saboda haka annabi Musa ya wanke shi, ya mai sallah, ya binne shi. Da annabi Musa ya dawo, sai ya dawo shi kadai. To anan fata'ana fihi banu Isra'il, banu Isra'ila suka ce kaga mutumin nan ya tafi, sun yi tafiya su biyu, kuma dama mun sani akan samu sabani a tsakanin shi da wansa, ba mamaki kashe shi. Suke cewa annabi Musa ya kashe wansa Haruna, wa qalu anta qataltahu, har dai aka samu wadanda suka tinkari annabi Musa da wannan magana, Musa ka kashe Haruna. Annabi Musa ya rasa yadda zai yi ya wanke kansa. To sai Allah tabaraka wa ta'ala fa barra'ahu Allahu ta'ala, Allah sai ya wanke annabi Musa. Ta yaya? Bi an rafa'a lahum jasada Harun, sai Allah ya dago jikin annabi Haruna din, ya dauko gawar gaba dayanta, wa huwa mayyitun, fa khatabahum, sai ga annabi Haruna yana magana da banu Isra'ila, yana magana da su kuma ya riga ya mutu. Faka khatabahum, sai ya ce bi annahu mata, mutuwa ce ta ajali ta same ni. Ya ba su labarin abin da ya faru, ga abin da ya faru da muka zo, mutuwa ta same ni, saboda haka annabi Musa ya binne ni. Allah sai da ya fito da gawar. To shine baya ga cewar Ibn Hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau, yake kuma nuna cewa akwai malaman da suka raunana wannan hadisin. Wal isnadu da'afun, yana cewa koda kuwa isnadin hadisin yana da rauni, walau sabata lam yakun fihi ma yamna'u an yakuna fil fariqaini ma'an li sidqi anna kullam minhuma adha Musa, ai kowane sashi na labarin ya gwada cewar dai an cutar da annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa alaihi salam wannan bayani na Ibn Hajar yana cikin Umdatul Qari zaka ganshi a mujallal na uku shafi na 229 to ba shakka in ka dubi labarin annabi Musa zaka ga halin banu Isra'ila gare shi ba hali ne mai dadi ba wannan yazo a suratu Saffi wa idh qala Musa liqaumihi a lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku jama'ata lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni sai da ta kai ga annabi Musa ya faɗi wannan fa kaga wannan yana cikin alqur'ani suratu Saffi annabi Musa ya ce wa mutanansa wai don me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san da cewar ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga da kamar bu sani bane ma za a ce suna da uzuri annabi Musa ya ce sun sani shi manzon Allah ne amma suke cutar da shi shine sai Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqaum alfasiqin kaga ya nuna cewar duk mutumin da zai yi zalunci da gangan ba da jahilci ba da gangan ya turje ma ya abinda ya riga ya san ba shi da kyau to wannan mutumin ba mamaki da shi da shari'ar Allah sun yi bankwana shine ma'anan falamma zagu azaga Allah idan da can kana aikata wani abu mara kyau baka san abin ba shi da kyau ba kwatsam sai Allah ya nuna maka hujjar wannan abin ba shi da kyau daga lokacin da ka san wannan abin ba shi da kyau wallahi karka yadda ka sake aikatawa daga lokacin in ka ki bari to shine abin da Allah yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum in ka ki bari daga lokacin sai Allah ya ce to ku haramta masa shari'a shine ma'anan inna Allah la yahdi wallahu la yahdi alqaumal fasiqin domin daga lokacin mutum ya zama fasiki da kake laifin baka sani ba kana da uzuri yanzu da hujja ta tabbata maka wannan abin laifi ne idan baka bari ba sunanka fasiki kuma duk sa'ilin da kake rayuwa da wannan laifi ka sani kana dada shiga haramcin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anan wallahu la yahdi alqaumal fasiqin akan haka yasa ibn al-qayyim al-jawziya yayi mana gargadi a littafinsa da ake kira bada'i'ul fawaid ibn al-qayyim yayi mana gargadi sosai yana mujallal na uku shafin 180 yace hazara min amrayni lahuma awaqiba su'in ibn al-qayyim yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau Allah ka tsare mu Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau na ɗaya raddul haqqi li mukhalafatihi li hawaka na ɗaya gaskiya ta bayyana sai ka ji ranka bai son gaskiyan amma ka san gaskiya ce to wallahi ka saba ma ranka a take da yawa za ka samu mutum gaskiya ta bayyana gare shi amma kuma ransa bai so ya san wannan abin gaskiya ne ba shakka amma kuma zuciyarsa ba ta so to wallahi babban tarko ne na shedan shine Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce wannan shine na farko ƙarshensa ba shi da kyau idan ka ji ga gaskiya amma ranka ba ta so ranka bai so to ka ƙaryata ranka kuma ka tilasta shi ya bi wannan gaskiya to idan kai haka ka tsira don wani tarko ne mai wahalan tsallakewa Allah ka samu iya fa innaka tu'aqab bi taqlibil qalbi ibn al-qayyim al-jawziya ya ce idan ranka ya ki gaskiya nan take sai ka bi ranka to abinda Allah zai yi zai juya zuciyarka zai juya zuciyar bakinta ya koma ƙasa har ka mutu shari'a ba za ta shiga cikinta ba saboda me saboda Allah ya maka kyautar da babu kamata me kyautar da babu kamata wallahi babu kyautar da ta wuce dan adam ya san gaskiya ai abin da yasa muke addinin musulunci saboda gaskiya ne ba kyautar da ta wuce Allah ya nuna maka gaskiya ya maka wannan kyauta sai kai watsi da ita to sai Allah ya juya zuciyar Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace idan Allah ya juya zuciyar radda ma yaruddu alayka min al-haqq ra'san duk wani abin da zai zo maka na gaskiya zaka ga Allah madaukaki ya kauda shi wala taqbalhu illa idza barada fi qalbi hawaka baka karban wani abu sai wanda ya iya shiga zuciyarka da take kife kaga kenan ba abin da zaka yarda da shi sai abin da ya saba mu gaskiya me dalili saboda suratul an'am aya ta 110 Allah yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra muna juya idanunsu wato mukan jujjuya ganinsu mu jujjuya zukatunsu me dalili saboda basu yi imani da alqur'ani ba basu yadda da gaskiya ba a karon farko shi yasa ita kyauta in ka samu dama sau dai ake bada ita karka ce a bari wannan damar da ta wuce na amma ta gaba tana zuwa a'a damar Allah ɗaya ce in ya baka karka yi tsammani zaka saki samunta shine abinda ayan nan ta tabbatar mana kama lam yu'minu bihi awwala marra yanda ba su yi imani da shi ba a karon farko wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mam sai mu basu dimuwarsu saboda haka sai Allah ya bar mutun a cikin wato rudu kaga mutun yana ta kame ya tabbata dai bata ta same shi fa aqabahum ala raddil haqqi awwala marra bi an qallaba afidatahum wa absarahum ba'da zalika wannan shine abu na farko nabiyu at-tahawun bil amri idha hadara waqtu idan al'amari na gaskiya ya zo gare ka to karkare ni wannan gaskiyar fa innaka intahawanta bihi idan ka raina sabbataka Allah wa aqadaka ala maradihi hukuncin shine sai Allah ya sa maka nauyin jiki don haka yasa idan ka san gaskiya ka karbi gaskiyan karkare ni ta kaga na farko karban na biyu dainawa waɗannan abubuwa guda biyu halaka ne sau da yawa zaka samu mutum an zo an gaya masa ai wane ya faɗi magana ce ai wane yaron nan to yaro gaskiya ai tafi ƙarfin yaro gaskiya ta Allah ce ba a wato samun gaskiya ga yaro idan ku aka samu gaskiya ga yaro to wannan gaskiyar ba tashi bace ta Allah ce saboda haka in gaskiya ta zo maka karkaraina in ka raina to nan ma Allah tabaraka wataala sai ya hana ka damar kokarin samun yardansa ya ba mu hujja da aya ta 83 ta suratul tauba Allah ya ce ma annabi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa me dalili innakum raditum bil qu'udi awwala marra faq'udu ma'al khalifin idan Allah ya baka gaskiya karkarenata karka ƙaryata karkarena abubuwa guda biyu Ibn Qayyim al-Jawziya yace faman salima min hataynil afataini idan Allah ya raba ka da waɗannan sharruka guda biyu yace wal baliyataynil azimataini yace faliyahnahi salama yace to kai ana maka madalla da cewa ka tsira a rayuwarka abubuwa guda biyu na su ne sababin halakar mafi yawan mutane Allah ka tsayar da mu to Allah madaukaki yace mana in ka dubi wannan aya kada mu zama kamar banu Isra'il kada mu cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka an samu wadanda sun cuci manzon Allah an samu tun annabi yana da rai an samu hadisin Abdullahi bin Mas'ud shine babba daga cikin duk wani mai sunan Abdullahi inda sahabi ne saboda son sunan Abdullahi shi manzon Allah babu sunan da yafi so a duniya irin Abdullahi kaga sunan baban shi ne sunan baban annabi Abdullahi ko to kuma in mutum yana da mummunan suna yana musulunta sai annabi ya canza mai suna Abdullahi Abdurrahman wadannan sun fi yawa don haka in ka dubi sahabbai zaka samu mutum 768 kowanne sunan shi Abdullahi 700 sahabban manzon Allah yace wani Abdullahi wanda Ibn Hajar ya jera su a littafin al-isabatu fi tamyiz as-sahaba yana mujallal nahud shafi na 168 har zuwa shafi na 252 yana rubuta tarihin waɗannan sahabbai masu suna Abdullahi mutum 768 amma dukkan su babban su shine Abdullahi bin Mas'ud idan aka ce maka Abdullahi dan Mas'ud to babu wani mai sunan Abdullahi da ya kai shi daraja babu kuma babban sahabi ne na cikin asabiqun al-awwalun ana daraja shi kwarai dan yana cikin sahabbai waɗanda sun kafa zauren ilimi sun bar majalisin ilimi dan ba duk sahabbai bane suka iya kafa majalisi amma Abdullahi bin Mas'ud majalisin da ya bari shi yafi albarka a cikin majalisin sahabban annabi Muhammad duk sahabban manzon Allah don haka yasa idan ya faɗi hadisi babu shakka malaman hadisi suna girmama maganganunsa akwai hadisinsa wanda ya taho yana bada labari Abdullahi bin Mas'ud ya ce kasaman nabiyyi qisma an taba zuwa yaki bayan an gama yaki sai annabi ya raba ganima da ya raba ganima din nan ka san kuma rabon ganima Allah ya ba mu annabi damar ya raba ganimar yanda ya so bisa hikima ba wai son zuciya ba saboda haka manzon Allah yana da hikima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima bayan an gama yaki annabi sai ya dauki ganimar ya ba mu sabbin musulunta ya ba su ganima ya ba su rabo mai yawan gaske da ka samu mutum daya an ba shi raquma 100 wannan an ba shi awakai 100 mutum daya wani kuma bai samu ko daya ba to ka san anan ake gwada imani saboda idan mutum imani bai ratsa shi ba ta hanyar kudi za ku rabu da matsalar kudi ta shigo wallahi za a rabu don ba abinda zai sa a ci gaba da zama tare to lokacin da annabi ya raba faqala rajulun min al-ansari akwai wani mutum yana cikin musulman madina an ce sunan shi mu'tab bin qushayrin babu shakka yana cikin munafikai kuma hikimar Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya sani akwai munafikai a tare da shi amma annabi bai koran su shi ya sani amma ya kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar sa ita ce da ya hukunta munafikai a saninsa da yanzu rayuwar da muke yi ta wahala da rayuwar tana da wahala a gare mu saboda haka da ka ji wani mutum a yau ya fito ya ce ai wani munafiki ne akai ka sani ya ma akai ka san kai din ba munafiki bane kaga babu mai bada wannan shaidar sai Allah saboda haka yasa annabi shi ya san munafikan yana kusa da su amma ko ba zai magana ba ba zai fallashe su ba yana hangen bayan tafiyarsa irin rayuwar da za mu yi inda annabi ya hori munafikai to da rayuwar da muke a yau muna cikin wahala a kawai mutum zai bushi iska ya ce ai kai ma munafiki ne to ba mai iko a yau babu shi babu wanda ke da ikon ya ce wani munafiki ne babu mai sani sai Allah Allah ka tsare mana imani to shi wannan mutumin ba shakka munafiki ne domin annabi ya Allah ya sanar da shi munafikai kuma ya bayyana sunayensu to Abdullahi bin Mas'ud ya ce lokacin da annabi ya yi wannan rabo wannan mutumin sai ya ce wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhullah wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla ya ce wannan rabo da aka yi na rantse da Allah ba a nemi dacewa da fuskar Allah da rabon nan ba kaji magana da ya faɗa wai rabon ganimar da annabi ya yi bai yi shi don ya dace da fuskar Allah ba to shi kuma Abdullahi bin Mas'ud da ya ji wannan maganar ta ɓata masa rai ya ce la'aqulanna linnabi na rantse da Allah sai na gaya ma annabi magana da kai saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa'ataituhu na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ashabihi annabi yana cikin sahabbai fasarartuhu sai na rada masa ta kunne ce ya rasulullahi kaji ga abin da wani ya fada fa shakka zalika alaihi labarin da na kawo sai ya kuntata wa manzon Allah wato rayuwar manzon Allah sai na ga ransa ya baci tagayyara wajhuhu fuskar manzon Allah ta canza wa gadiba annabi ya fusata hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu har sai da nso a ce ina ma ban gaya ma annabi labarin nan ba summa qala chan jimawa sai annabi ya ce faman ya'dil idha lam ya'dil Allah wa rasuluhu wannan kalmar ne ta fito daga bakin annabi sai annabi ya ce wa zai yi adalci idan Allah da manzo ba su yi ba wa zai yi manzon Allah abin da ya faɗa kenan sai ya ce qad uziya Musa bi aksara min zalika an cutar da annabi Musa fiye da haka fa sabara annabi Musa sai ya hakuri manzon Allah ya ce to ni ma hakan zan yi hakuri wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul magazi babu ghazwatut ta'if da kuma sahihu muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabburi man qawiya imanuhu sunan babin kenan al-imamu muslim yace babi da ke dauke da bayani akan mutun ya daure idan ya daure to alama ce take nuna imanin sa yana da karfi ashe duk sa'ilin da za a bata maka re ka turje ka daure dauriyarka gurgudanta gurgudan karfin imaninka shine hadisi na 1062 kuma wannan labarin ma Ibn Taymiyyah ya kawo shi a littafin As-Sarimul Maslul wanda ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah shafi na 233 Ibn Taymiyyah ya ce fa hadhal kalam wannan maganar da munafikin nan yayi mimma yujibul qatla yana daga cikin hujjoji da ke tabbatar da hukuncin kisa akan mutumin bil ittifaqi duk malaman sunna sun yarda kaga a yau da za a samu wani malami ko wani mutum ya ce ai annabi ba mai adalci bane wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi kuma ke nuna cewa jininsa ya halatta zubar Allah ka tsare mu لأنه جعل النبي ظالما مرائيا saboda idan yace annabi baya adalci ai annabi baya nufin dacewa da fuskar Allah kaga yana nufin annabi azzalimi ne nabiyu annabi meriye ne wadannan ko sifofi ne na kafirai da munafikai kaga kenan in ka danganta su ga annabi ka nakasa darajar manzon Allah dama kaidan ridda kenan duk wanda ya nakasa darajar manzon Allah babu shakka hukuncin kisa ne akan shi wa qad sarraha annabiyyu bi anna hadha min azal mursalin wannan bakar magana tana cikin wato hanya da ake cutar da manzannin Allah sumaktada fil afwi amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Musa alaihi salam tawajjan hakuri ai kaga annabi Musa yayi hakuri a lokacin da ake fadin maganganu marasa kyau akan shi Allah ka samu iya koyi da annabawa to sai mu je aya ta gaba
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
ci gaba
yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
kaga Allah tabaraka wa ta'ala da farko ya ce kada mu zama kamar banu isra'ila kaga kenan mu tsare harsunan mu ba mu tsare harshe kamar yadda aka samu wani ya faɗi magana mara kyau ga annabi Muhammad ya kamata mu kiyaye wanda shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida duk sa'ilin da za ku yi magana ku faɗi magana madaidaiciya, ku daina magana ta ɓatanci, magana ta ƙage, magana da za ta zubar da mutuncin wani ba shi da kyau. Idan kuna yin magana madaidaiciya, yuslihi lakum a'malakum, Allah zai gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku. Ashe idan kana yin magana mai kyau, kamar yadda hadisi ya tabbatar, al-kalimatu tayyiba sadaqa, ka faɗi magana mai daɗi sadaka ne. To baya ga wannan, Allah maɗaukaki ya ce a dalilin kana faɗin maganganu masu daɗi, kana faranta rayukan mutane, Allah zai gyara maka aikinka baka ma sani ba. Ashe akwai riba, zamanka lafiya da mutane akwai riba, maganganu da kake masu kyau akwai riba. Ka san wani duk kalmar da za ta fito a bakinsa mara kyau ne, ba a zama da shi. Da ya fita da magana ta fito ko dai ashar ko gulma ko ɓatanci ga wani, to irin wannan zaka ga ya fi shiga fitina, zaka ga mutum ya fi shiga fitina. Amma idan mutum ya tsare bakinsa, to Allah zai tsare mishi rayuwarsa. Shine ma'anan yuslihi lakum a'malakum, Allah ya gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma idan kun tashi a lahira, Allah ya gafarta muku dhunubanku. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu, wanda yake bin Allah yake bin manzonsa, faqad faza fawzan azima, haqiqa yayi rabo kuma rabon mai girma, Allah ka samu cikin su. Sai ya ce
yalla aradna lamanata ala samati wal ardi wal jibali fa abana an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Inna aradna al-amanata, Allah madaukake yace mun gindaro amana, mun bijiro amana, muka gindaya ta ga sammai wal ardi da ƙasa. Aradna al-amanata, Allah madaukake ya bijiro yayi tallar daukan amana ga sama da ƙasa. Wal jibal, da duwatsu, wato kenan Allah ya gaya ma sama, ya gaya ma ƙasa, ya gaya ma duwatsu, ga amana za ku ɗauka. Wannan ba wai an umarce ba, amana zaɓi ne, ba wai Allah maɗaukaki ya tilasta su ba ne. Inda tilastawa ne ba su da zaɓi. Ai, kaga a lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa, sai Allah ya ce musu i'tiya tau'an aw karhan, ku bi ni da so da ƙi. Amma a nan wannan zaɓin da Allah ya ba ma sama da ƙasa da duwatsu ba zaɓi ba ne na tilas, an ba su zaɓi, in sun ga za su iya ɗauka to, in ba su iya ɗauka su aje. Ga amana ke sama da ƙasa da duwatsu, fa abaina an yahmilnaha, sun ƙi ɗauka, in ji Allah. Sun ƙi ɗauka saboda mai zaɓi Allah ya ba su, saboda sun san amana tana da nauyi. Wa ashfaqna minha, sun ji tsoronta. Wa hamalaha al-insanu, amma dai ɗan adam ya ɗauka. Innahu kana zaluman jahula, saboda shi mutum ya kasance mai yawan zalunci, mai yawan jahilci, sama da ƙasa. Don haka yasa a wasu wurare Allah yake cewa da ya saukar da Alƙur'ani ma dutse da ya tsage. Ai, tuntuni dama da aka ce ga amanar dutse ya ce ni ba zan ɗauka ba, saboda ya san tafi ƙarfinsa. Amma zuciyar ɗan adam ta ɗauka. In ka dubi bayanin malamin da ake kiransa Muhammadun Al-Ghazali, akwai littafinsa da ya yi akan khuluqul muslim, kyawun hali ga musulmi, sai ya cicciro ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah, a ƙarƙashinsu ya cire ladubba na musulunci. Littafin yana da muhimmanci, yana shafi 46. Ya ce fa'idan tasara ala zulmi wal jahli kana ala hamlil amanati aqdar, idan ana neman wanda zai iya ɗaukan amana, to a nemi wanda ya fi ƙarfin zalunci da jahilci. Wanda ya fi ƙarfin zalunci da jahilci, idan har ka yi nasara, kaga cewar ba ka iya cutan wani, kaga cewar kana da ilimi, domin abubuwa guda biyu dinnan su ne musabbabin halaka. Wannan ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa, yana mujallar na 29 shafi na 45. Ya ce as-sababul awwal, duk inda kaga ɗan adam ya ɓata, dalili na farko huwar zulmi zalunci ne, zalunci ne. Wa sababu sani, dalilin da yasa dan adam ya bata, na biyu adamul ilmi, rashin ilmi. Abubuwa guda biyun nan in ka hada su babu shakka, babu dalilin da yasa dan adam yake bata illa biyun nan, zalunci, jahilci. Sai ya ce wa zulmu wal jahlu lahuma wasfun bil insanil mazkuri. Shi yasa Allah ya kawo su a wannan aya, Allah ya kawo su a wannan aya saboda idan har aka ce mutum ya halaka, to babu makawa ɗayan biyun nan ne, ko dai zalincin sa ko jahilci. Idan aka ce zalunci, kaga da sanin sa ya taka gaskiya, saboda haka ya zama zalimi. Idan ba shi da sani fa, kaga da jahilci, saboda haka ɗayan biyu ne, ko dai ba a sani ba ko ko an yi da gangan. To idan ya zama kayi maganin jahilcin kuma kayi maganin gangancin, to ba maganar azabar Allah gabawa. Kuma yana da kyau mu sani, idan Allah ya magana akan amana, ita amana a cikin Alkur'ani ma'anarta guda uku ne. Alkur'ani gaba ɗaya, duk inda kaga Allah ya yi magana akan amana, to wannan kalma ta amana ala thalathati ma'anin. Ma'ana ta farko, idan Allah ya maganar amana yana nufin farilla, allati faradaha Allahu ala ibadihi, ayi kaza a bar kaza, wannan shine amana in Allah ya magana. To anan misalin sa kenan da wannan aya, Allah ya ce ma sama da ƙasa da duwatsu ga amana. Me ci ce amana anan? Farilla, farillai, ga dole, ga halal, ga haram. Aka ce sama da ƙasa da duwatsu su ɗauka, suka ce ba za su iya ba. Ma'anan farko na amana a cikin Alkur'ani shine farillan Allah. Ta yaya za mu gane? In ka dawo suratul anfali aya ta 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula. Idan kun yi haka fa, wa takhunu amanatikum. Ashe me ake nufi da takhunullaha war rasula? Ma'ananta la tudhi'u ma faradahu Allahu alaykum. Ashe ka saba ma farilla, ka saba ma sunnar manzon Allah. Duk wanda zai ki farilla ya ki sunna, wanda mutumin ya ci amana. Waye fassara? Abdullahi bin Abbas, Allah ya kara masa yarda. In ka dubi littafin tafsiri za ka gani. Ya ce saboda haka yasa Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Mun yi tallar amana, mun bijiro amana ga sammai da ƙasa da duwatsu. Muka ce ku ɗauki amana, suka ki. Wace amana ce anan? Amanar anan ita ce at-ta'atu wal fara'idu allati faradaha Allahu ala ibadihi. Sama kin yadda ai miki tsarin farilla da sunna da kaza, tace a banni kawai in bi umarnin Allah. Ƙasa kin yi, saboda haka da sama da ƙasa da duwatsu ba su sabon Allah, saboda an ba su, an tallata musu. Kun yadda mu ba ku wannan dama na cewar za ku bi Allah, a ba ku zaɓi, kamar yadda Allah ya ba ma ɗan adam zaɓi. Kaga mutum yana da damar ya saba ma Allah, yana da damar ya biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan fassarar Abdullahi bin Abbas, ma'anar amana ta farko. Ma'ana ta biyu, idan ka ga amana a cikin Alkur'ani, ma'anar ta ajiya. Akwai wanda zai zo ya baka ajiya sai ce ga amana, koko idan aka ci ajiya, aka tauye ajiya sai a ce ai ba amana ba ce. La, duk wata ajiya amana ce. Idan aka ce maka amana a cikin Alkur'ani, ma'ana ta biyu ajiya ce. Don haka yasa a suratul Nisa'i aya ta 58 Allah maɗaukaki ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana muku umarni ku mayar da amanoni ga masu su. Kaga ana nufin ku mayar da ajiya ga mai shi. Don haka amana a cikin Alkur'ani a fassara ta biyu tana ɗaukan ma'anar ajiya. Wal anfal ayatu tushiru ila kulli ma yu'taman alayhi al-insan. Duk abinda za a baka ajiyansa, da kuma ajiya da jingina, duk matsayinsu guda ne. Saboda haka yasa taɓa ajiya da taba jingina suka zama laifi don me saboda suna matsayin amana ne haramun ne ka taba abin da aka baka ajiyar sa haramun ne kai aiki da abin da aka baka jinginar sa sai dai idan za a yi tsada da kai kudin da ka bayar a rage daga abin da kai amfani da wannan kayan zaka samu mutun ya karbi jinginar gona yana ta noma ta shekara 10 yana noma gona ta jingina wannan haramun ne aka ce jingina amana ce baka taba babu hali a taba wannan ita ce fasara ta biyu ta kalmar amana tana zuwa da ma'anar jingina in ka dubi littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na 7 shafi na 137 ibnu hazmi yana magana game da amana yace fardun ala man awda'at indahu wadi'atan duk wanda aka bashi ajiya farilla ne na farko hifdhuha ya tsara wannan abin na biyu radduha ila sahibiha idza talabaha minhu idan aka cewa daga ajiya baka da ikon tabawa saboda ka in kudi ne in ka kulle shi haka zaka aje ba yadda za a yi ka sarrafa wannan dukiyar sai da izinin mai ita idan ma zaka taba wannan dukiya to dole sai ka sanar da wanda ya baka wannan ajiya idan ka sanar da shi to yana da dan sauki akwai malaman da suke ganin ma idan ya halatta to da shi mai dukiyar da kai da ka aka halatta ma dukkan ku kuna cikin haramun kaga kenan koda dukiyar ta kace a matsayin jingina baka da ikon izinin a sarrafa ka ba da jingina ka ba da izinin a sarrafa wannan jingina duk da haka an yi laifi Allah shi kare mu akwai hadisi da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin yana da tsawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah yake cewa yukaffiru adh-dhunuba kullaha illa al-amana farkon maganar manzon Allah kenan komai ka sani Allah madaukaki yana gafarta wa mutum ko da idan ka je jihadi to jihadin nan ta dalilin sa za a yafe maka komai amma fa banda amana ita amana ba a yafe ta sai an mai da ita shi yasa Allah yake cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati dan haka ko da mutum mutuwar shahada yayi idan ya zama akwai jingina a hannunsa bai mayar ba ko akwai amanar wani da ya ci to wallahi wannan mutuwar shahada ta shi ba ta goge masa laifi a wajen Allah yana da hadisi mai tsawo kuma ba mu da lokaci sannan na uku amana in ta zo a cikin alqur'ani waradat bihi al-amanatu fil qur'an idan kalmar amana ta zo a cikin alqur'ani tana nufin tsara mutunci idan mutun ya tsara mutuncin sa akan cewa ne ya tsara amana wannan yana daga cikin larabcin alqur'ani saboda labarin da ya taho a suratul qasas wanda yar wani dattijo take ce ma mahaifinta inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin al-qawiyu mai karfi al-aminu mai tsara mutunci saboda yanda ta ga annabi Musa yana kokarin raba kansa da sha'awar mata take bawo babanta shawara game da amanar annabi Musa alaihi salam to don haka amana ga alqur'ani ba ta wuce waɗannan abubuwa guda uku amma anan zahiri ma'anar amanan shine at-taklifu alladhi kallafa Allahu ta'ala bihi ibadahu kaga ma'anan farko kamar yanda Abdullah ibn Abbas ya fassara kuma ya zo a sharh an-nawawi ala sahih muslim a juz'i na biyu shafi na 168 amanar da Allah ya bijiro masammai da ƙasa wato shine Allah ya gaya musu zai dora musu aiki suka ce a'a ba sa bukata Allah ya bar su dinga daukan umurnin sa kare ba su wannan dama kare ba su zabi irin wanda Allah ya ba mu dan adam akwai sharhi game da wannan ƙarshen suran yanda suran nan ta zo ƙarshe wallahi akwai ilimi yanda Allah ya tsara akwai hikima ta Allah subhanahu wataala wanda ya zo ta bayanin Jamaluddin Al-Qasimi a tafsirinsa yace in ka dubi ƙarshen tafsirin ƙarshen suratul ahzabi yanda Allah ya kawo ƙarshen ta ya kawo shi da tsari wanda ulama'ul badi'i malaman albadi'u suke cewa raddul ajzi ala sadari wato masana suna faɗin wani nau'in ilimi wanda Allah ya ƙara wannan sura da shi. Don in ka dubi suran yanda ta ɗauko bayani farkonta, Allah yana aibanta munafikai, Allah ya faɗi sakayyar da ya yi wa munafikai a duniya, wanda aka ba mu misali da yaƙin Al-Khandaq, Ghazwatul Ahzabi, har dai aka zo da bayanin annabawa, wanda ƙarshenta aka zo da labarin annabi Musa alaihissalam. Sai Allah ya ce, to kada ku cuci annabi Muhammad yanda Banu Isra'ila suka cutar da annabi Musa alaihissalam. Kaga farkon suran dama ana tsare mutuncin manzon Allah ne, har zuwa ƙarshen suran sai zamanto Allah yana gyara halayen mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ita wannan amana da Allah ya bamu, me yace a gaba?
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Sai Allah ya ce, li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati, lalle ne Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata, wal mushrikina wal mushrikat, da kafirai maza da mata. Sai Allah ya ce, wa yatubu Allahu ala al-mu'minin, amma Allah zai yafe wa mu'minai maza, wal mu'minati, da kuma mu'minai mata. Wannan rahama ce babba, rahama ce babba. Allah ya yi maganar amana, ka duba duk girmanta. To Allah bai ce zai kama mu idan mun tauye amanar ba, sai ya ce zai gafarta wa mumini. Ai, ba wa mumini ba zai ci amana, ba zai iya cin wannan amana. Amma tun da ka yi imani, to Allah zai yafe maka, Allah ka yafe mana. Shi ne sai ya ce, wa kana Allahu ghafurur rahima, kuma Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah mai yawan jin kai ne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.